أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله. Yau Juma'a 17 da watan Shawwal shekara ta 1445 Hijiriyya, wanda ya dace da 26 da watan 4 shekara ta 2024 Miladiyya. Za mu ci gaba da karatun littafin mai tarin albarka Al-Jami'u Sahih na Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Za mu tashi, wannan shine darasin 154 na 154. Zan mu tashi a cikin Kitabul Istisqa, babu ma yuqalu iza amdarat, babu ma yuqalu iza amdarat, baban abinda ake fada iza amdaratis sama'u, ma'ana idan sama ta yi ruwa, lokacin da aka yi ruwa me za a fada. Wa qala ibn Abbas, Abdullah dan Abbas yake cewa kasayibin almadaru, sayibu shine almadaru, au kasayibin minas sama'i fihi zulmatun wa ra'dun wa barq, asayib shine almatar. Wa qala gairuhu, wasu daga cikin malamai wanda Abdullah dan Abbas ba suka ce saba wa asaba yasub, ma'ana al-Imam al-Bukhari ya kama na asalin kalmar ta asayib din nan. Abinda yasa wata kalma ce, wadda dalilin da yasa al-Imam al-Bukhari zan mu ga ya buda da aya bata gabata ba a cikin tarjuma, ba mu ga aya ba a kusa cikin hadisin, ma cikin babin ba a kawo ta ba, amma saboda a cikin sanadin, a cikin hadisin da zan mu karanta akwai kalma asayib din, shine zai fassara mana da ma'anar asayib din kafin mu kai gare shi, kuma zai fassara mana shi daga bakin ahlul fanni din, sune malaman tafsiri. Su Abdullah dan Abbas cikin sahabbai shine jagora cikin fannin tafsirin alqur'ani, shi yasa yace wa qala ibn Abbas ka sayyibin ay almatar, almatar. Wa qala gairuhu, wasu yake suka fada kenan malaman lugha sun ce asalin kalma asayib shine daga saba wa asaba yasubu, saba fi'ili madi, asaba fi'i wannan madi, shi ma kuma yasubu fi'ili mudari, kenan awai madi kin shi ana cewa saba ko asaba, madadin asaba ta cewa ya samu, kenan ta ruwa ma ana iya kiranta da cewa asaba. Wannan juhud ne na al-Imam al-Bukhari cikin janibin lugha, in mutum zai bahasi kan juhudul Imam al-Bukhari fi lugha al-arabiyya, shi ma wannan yana da bahasi, zai samu kalmomi da Bukhari Allah mashi rahama ya kokarin fassara su a cikin al-Jami'u Sahih din shi. Duk da galibi, in mun ga galibin malamai sun tabbatar bil istiqra da bibiyar diddigi cewa galibin abin da Bukhari yake kana fassarar lugha yana kawo shi ne daga jagoran lugha Abu Ubaida, Abu Ubaida babban malamin lugha. Hadisi na 32, al-Imam al-Bukhari yake cewa haddathana Muhammad, yace huwa ibn Muqatil Abu al-Hasan al-Marwazi, haddathana Muhammad huwa ibn Muqatil al-Marwazi qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Ubaydullah an-Nafi an al-Qasim ibn Muhammad an Aisha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana izara al-matara, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya ga ruwan sama, qala sai yace tayyiban nafi'an, kawo sai ya ce tayyiban nafi'an, gilgije mai amfani, gilgije mai amfani. Sai ya ce taba Abul Qasim bin Yahya an Ubaydullah wa rawahu al-Auza'i wa Uqailu an Nafi'u, nan gurin al-Imam al-Bukhari bayan ya kawo sai ka ambata mana mutaba'a, sai ya ce taba Abul Qasim bin Yahya an Ubaydullah, mun taba mun shayin bayani ba so ɗaya da ake gano wa aka ma mutaba'a, nan wa zai bayyana mana wa aka ma mutaba'a a kalli sanadin da kyau, sanadin da ya gabata cewa haddathana Muhammad wa huwa ibn Muqatil Abu al-Hasan al-Marwazi qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Ubaydullah an-Nafi, wa aka ma mutaba'a, nan Qasim ne yayi mutaba'a, Qasim bin Yahya shi yayi mutaba'a, to wayan ma ita, yamma wana Muhammad cewa fa aka yi Al-Qasim bin Yahya da yayi mutaba'a an Ubaydullah, an Ubaydullah kenan mutunan da ke kahin Ubaydullah shi aka ma mutaba'a kawdi ba sanadin wa aka ma mutaba'a mutunan da ke kahin Ubaydullah kenan Abdullah ne aka ma mutaba'a qala akhbarana Abdullah kenan Qasim ibn Muhammad Qasim ibn Yahya ya ma Abdullah mutaba'a wajen rawaito hadisin nan daga Ubaydullah An-Nafi' wa rawahu al-Auza'i wa Uqayl An-Nafi' shi kuma Auza'i ya rawaito hadisin wannan daga Uqayl da Uqadashi da Uqayl sun rawaito shi daga Nafi' kenan wa suka ma musharaka sun ma Ubaydullah musharaka Ubaydullah ba shi kada ya rawaito shi ba daga Nafi' Nafi'u ya rawaito shi wanda suka rawaito daga gare shi da Auza'i da Uqayl duka sun rawaito shi daga Nafi' الإمام البخاري كتب هذا الأثر أخرجه الطبري في تفسيره وأن أثر إن الإمام الطبري يهدوه كن تفسيره شنان كان ابن أباس كتبه سيب أيشين على مدر والحديث من أفراد البخاري وأن حديث كن أفراد البخاري وأن شيكا يهدو كتب ستة باب وأن يهدوش أتكن وترواية أبو داود شيكا سيبا هنيئا سيبا هنيئا أتكن وترواية ابن ماجة اللهم سيبا نافئا مرتين أو ثلاثة haso bi ko so uku nan abun mamaki yace hadisin yana daga cikin afrad na bukhari wanda shi kadai ya ruwaito shi kuma sai yace a wata ruwaya ta abi dauda sayyibun nafi a wata ruwaya ta ibnu maja ya aka yi su busuhu yace kuma min afradil bukhari amma kuma sai ya zamana bukhari wannan ya huddo shi abi dauda da ibnu maja wa zai ba mu amsa gashi dai kalmar yace wal hadisi min afradil bukhari yana nihin min afradil bukhari an muslim bukhari da muslim sharikan fi riwayat sahih bukhari da muslim kenan yake magana ba kutubu sitta ba a kutubu sitta akwai shi sananne ne mai ajana cewa allahumma sayyiban nafi'an ko allahumma sayyiban hani'an sai dai shi sayyiban da sun yayi shi ba da sadu ba wa sayyibu al ata a sayyibu inda sunni shine kyauta a cikin kubura ta al-Imam an-Nasa'i yace ij'alhu sayyiban nafi'an ka gani daurin hada kan kawo lafuzza na hadisi yadda suke taimakawa wajen fahimtar hadisin ka gani kauce sayyiban nafi'an a ruwaya da muke tare ta Bukhari to kaga abinda ake kaddarawa ma an-Nasa'i ya huddo a ruwaya shi ta kubura Allahumma ij'alhu sayyiban nafi'an kenan shine a cikin ruwaya mu ta Bukhari ma yake nihi Allahumma ij'alhu sayyiban nafi'an wa sayyibu al-mataru khatabi yake cewa al-mataru shadid ruwa mai tsanani sosai ba kadan ba kamar da cikin alamul hadis dara kudin ya ambaci sabanin da ke cikin sanadin hadisin nan yace ta hanyar bukhari yace al-qasim ibn yahya mutaba'a daga ubaydullah auza'i ya rawaito shi daga uqailu daga nafi'u dara kudin ya ambata ruwaya auza'i marra annafi wani lokaci daga nafi wani lokaci daga wani mutum wani lokaci daga Muhammad ibn al-Walid daga nafi ya fade shi wani lokaci daga Uqayl ibn Khalid daga nafi baihaqi ya rawaito daga Yahya ibn Ma'in cewa anna yuz'amu yana raye cewa annal auza'i lam yasma min nafi qawl ibn Umar auza'i bai jiba magana dan Umar daga nafi Qasim ibn Yahya yana daga cikin afradul bukhari wanda shi kadai ya huddo hadisan wannan marawaici wa qawlu ibn abbas wa da ibn abbas da yake cewa ka sayyibun ashine al-madar huwa fa'ilu min saba yasubu idza nazala min ulum ila sufl daga sama abu ya sabko kasa shine yake cema saba wa qawluhu hada shi yake cewa sayyiban shine tafsirin shi ya gabata a cikin matali yake cewa asalin shi ne sawyib cikin mazhabul basriyin da ma wasun su suwayb yake ce mishi wasu sun fassara shi da sun mishi sayyiban ba tare da tashdidi ba yuqalu ana cewa sahaba sahabu wa asaba idza madara idan ya zubdo ruwa gilgije a ce asaba ko asaba wa azunnul wawu tasahufu bi tasahufu had bil alif wawu kin an juya ta ne da alif cikin kitabul af'al yana cewa saba yasubu sauban wa sayyiban fa asaba ay madarahu wa yuqalu ana cewa saba shay'u nazala min ulum ila sufl kamar yadda aka fada wa saba idza qasada ibn tin yake cewa sayyiban mukhaffafan ba tare da tashdid ba ibn battal yake cewa ibn uwaina yace hafiznahu sayyiban mun har da ce shi da sun sayyiban ma'ana ba abun gaba ba da sadu ba wa qala al-khattabi khattabi yake cewa sayyibu da sun shine al-ata ya gabata wa sayyibu majral ma an ce sayyibu kuma a wata lugashi ne majral ma magudanar ruwa mai sinkin wal jam'u suyub jam'in shi shine suyub ana cewa saba yasubu idza jara saba yasubu da sunba da sadaba wancan da muke magana ne cikin lafazin hadisi da sadini to amma wannan dake a watarwa yayazo da sinun kin shine suke taujihin shi da fassara shi yace amma fiqhul bab amma abinda za a fahimta a wannan babi addu'a fi rizqiya da min alkhair wa barakata fi mun fahimci shar'antuwar yin addu'a cikin neman alkhairi da kuma Allah ya sanya albarka cikin arzikin wan nafa'u fihi da kuma amhanuwa idan mutun zai roki wani alkhairi ko zai roki arziki kada ya ce arziki kadai ya kara cewa rizqan mubarakan ko rizqan nafi'an ya kasance arziki mai amhani arziki mai amhani kai zamana ya roki kawai arziki haka nan tantagare shi Allah ya bashi shi irin na hulani bai amhani cewa mala wasu hulani ake ni ba duka ba lako ba hulaci a ba nan yace wa kada sarraha ashabuna bi istibab zalika indal matari wasu sahabban mu sun bayyana haka da cewa mustahabbi ne haka a lokacin ruwan sama ana son ana ruwan sama a rika addu'ar cewa Allahumma sayyiban nafi'an dan kai zamana ruwan sama ne wanda ba mai amfani ba ya zamana ruwan sama ne mai amfani sai babe na gaba kenan wannan mun samu cewa idan ana ruwan sama wannan ita ce addu'ar da za a yi Allahumma ij'alhu sayyiban nafi'an ko kuma Allahumma sayyiban nafi'an in kade ba tare da kare cewa ij'alhu ba ko kuma kawai koda baka ce Allahumma ba sai ka ce sayyiban nafi'an ma'ana Allahumma kin sai ta zamana idmarin ta ne ake to ko alamar ta bace 2000 sai babe na gaba na nawa ne babe na 30 da 20 to da hudu dai go yawwa a cikin watarwa cikin tasayyi muslim yake cewa kana iza kana yawmu rihim urifa zalika fi wajhi idan ya kasance ranar da ake iska ana gane wannan a huskar annabi sallallahu alaihi wasallam amma idan ya ga ruwan sama sai rika cewa almatur rahama ruwan sama rahama ne kamar yadda ya gabata cewa kana iza ra'ana shi an fi ufuki sama tarakal amal annabi ya kasance a cikin ruwaya abu dauda da nasa'i idan ya ga wani girgije ya faru a cikin sama sai ya tsaida duk wani aikin shi idan an kare ruwan sai ya tagode ma Allah yana cewa fa idan kuma ruwan sama yayi an yi ruwan sama sai ya ce Allahumma sayyiban nafi'an wanda zai taho yasa saboda yana cewa wasu sun ganshi ruwan saman suna abin da yake tada ma annabi hankali ya gaya musu suka ce me yasa ma'aikin Allah in an kaga ruwan sama ya hadu ya gangamu sai kai ta shiga ka huta hankalinka bai kwanci he ya wuce ka shiga ka huta sai yake ce musu ban sani ba me yiwa ya kasance irin na adawa ne haza arudun mumduruna wasu sun ganshi suna tunanin ruwan sama ne na alheri sai da taho ruwan wuta ne to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake gudu kaga hana gartar zamanin shi da dace da tsarkin mutanen shi da shi kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam amma babu jiji da kan cewa mu mun wuce nan idan ya ga ruwan sama yana gudun ka aje a ce ruwan wuta ne za a musu babu na 24 babu man tamattara fil madari hatta yatahadaru ala lihiyatihi baban da ke bayanin wanda ya bujiro ma ruwan sama ta matsara ai ta'arrada li wuqu'il madari wanda ya bujiro ma ruwan sama hatta ya tahadara ala lihati hayy zubu abu sa geman shi hadisi na 33 al-imam al-bukhari ke cewa haddathana muhammad qala akhbarana abdullah qala akhbarana al-auza'i qala haddathana ishaq ibn abdullah ibn abi talhah al-ansari ai ce haddathani anas ibn malik qala yake cewa asabatin nasu sanatun ala ahad rasulullah sallallahu alaihi wasallam a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam hori ya samu mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam fa bainana rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya khutuba yana khutuba alal minbar akan minbar yawmal juma'ah ranar juma'a qama arabiyun sai ni ba kauye tashi fa qala yace ya rasulullah ma aikin allah halaka almal dukiya ta halaka wa ja'al iyal yara sun yi yunwa fadu allah an yaskina ka roki allah ya shayar da mu qala sai yace farafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadaihi wa ma fi sama'i min qaza'a asaman nan babu wani ko karaman girgije kala sai ya ce fasara sahabun sai wani girgije babba ya tashi ya zabura
amsalul jibal kwatankwacin duwatsu summa lam yanzil sannan bai sabko ba an minbarhi ga minbarin annabi sallallahu alaihi wasallam hatta ra'aytul maqara yatahadaru alliyati sai da naga ruwan sama yana sabkowa daga geman shi qala sai kice mudurna yawm zalika akaman ruwa a wannan wunin wafil gadi a gobe wa min ba'dil gadi da bayan gobe wallazi yalihi har bayan shi ila aljuma'a al-ukhra har juma'a da tazu wata daba fa qama zalika al-arabi sai wannan ba kauyen ya tashi aure jurun gayar hu ko wani mutunan da ban bashi ba fa qala yace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah tahaddama al-bina gilgije ya rurushe gini ya rurushe sosai tahaddama tafa'ala wazanin mubalaga ne wa garqal mal dukiya ta dirmiye cikin ruwa fadullahi lana ka roka mana Allah fa rafa'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadayhi sai manzo Allah sai ya daga hannuwan shi masa albarka wa qala yace Allahumma hawalaina wala alaina ya Allah gehen mu ba zuba shi a gehen mu ba abu sakan mu ba ana akwai idmari da hazafi ma'ana Allahumma ja'alhu hawalaina wala la taj'alhu alaina qala sai yace fama ja'al yushiru bi yadihi annabi sallallahu alaihi wasallam bai sanya ba yana nuni da hannun shi min nahiyati min sama ta wani waje daga sama illa tafarrajata sai da gilgijen yayyayi saratul madina fi misl al-jawba sai da madina ta kasance kamar wani dan tabki kamar wata dan koran tabki karami hatta saral wadi sai da kwari ya kasance yayi kwararo da ruwa wadi qanat shaharan wata guda saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana ya Allah hawalina wajen da ya nuna yana nuna girgiyan kai tsaye kamar ka kore dabba da gudu suke wajen kuma su je su ta zuba ruwan a can sai da ya tara ruwan da har yayi wata ana anhwanin shi yace falam yaji ahadun me yasa saboda annabi alayhi salatu wasallam addu'a shi karbabba ce addu'a ce wanda take cike da albarka ko da ayu na karanta asarkin abun nan a cikin tawdihin asarkin ibnu umar ya kasance a kosu sabai guda biyu a cikin babu sharika ya kawo shi sun kasance annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu albarka cikin duk abin da zai saya musu addu'ar Allah sanya albarka hawo yake cewa kana laustara turaban larabiha ko kasa ya su in zai saida ta ya ci riba ko kasa to su wannan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya musu addu'a wai nuna cewa addu'ar annabi karabiya ce kuma sun san albarkarta ibnu umar bin wannan mutane yake da ya ga ya so dan cohonan shi na kasuwa sai ya bashi wani dan kudi ya ce amshi da Allah sa kudi na ciki ko albarkar ta shahe ni a ciki in yaje wani ma ya ce mishi zai je sayan cohonan shi ya ce amshi gama da kudi na ko albarkar ka sayo mu raba abin da yake ni wa shi ma zai je sayan kayan miya mutunan nan zai je sayo kayan miya zai ce mishi amshi gama ka sayo da nawa an ka kawo sai mu raba saboda albarka ta shiga wanda annabi sallallahu alaihi wasallam mishi addu'a yace falam yaji ahadun min nahiyatin illa haddasa bil jawdi ba wanda zai zo daga wani bangare daga wata nahiya sai ya zo ya bada labari da abun nan da ruwan sama cewa yayi musu baiwa sosai nan gurin yake cewa tamattara a cikin baban Ibn Hajar al-Hafiz yace tamattara ay ta'arrada liwuqi'il madari wa tafa'ala ya'ti li ma'ani al-qaytu huna bi ma'na muwasalatil amr fi muhlan haw tafakkara aikatar da abu yin wani abu cikin jinkiri wala allahu ashara ila ma akhrajahu mai yuwa al-imam al-bukhari yana nuni ne cikin nan ga hadisin da al-imam muslim ya hudo ta hanyar ja'far ibn sulaiman daga sabit yake cewa hasara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sawbahu hatta asaba al-madar mun gani abin da yasa yi wannan magana a cikin nan gurin annabi alaihi salatu wassalam cewa man tamaddara fil madari mutunan da ya huto ya bujuro cikin ruwan sama ya je da gangan kaga shi ya kai kanshi ko mu nura da kyau a cikin baba mutunan shi ya tashi ana ruwan sama ya je ya kai kanshi to amma a bukhari hadisin da ya kamo babu haka nan cewa ruwa ne ana yi a sama kawai ya zubo mishi daga wannan daga masallacin su kuma san cewa rihin abun gane rihin haki ne rihin abun dabino ne to in ana yi ruwa inda da mutane ciki dole zai zubo yi zubin musu to zubo ma annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ba dai bane da a ce ta'arrada lil madari ba shi ya je ba ruwan saman ya buge shi katari ne kawai kicibus ne aka yi ruwan sama ya buge shi a sama kenan sai ya zamana a cikin hadisin babu abinda bukhari yake nihi cewa man ta'arrada lil madari sai dai yana nuni ne ga wata ruwaya ta sahihi muslim wanda muslim ya huddo ta cewa hasara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta asabahu al-matar annabi ya zame tufashi dan saboda ruwan sama in ya zubo ya zuba a jikin shi kenan ka ganin ta'arrada lil madar ya huto amma a ruwayan muslim bukhari ko yana da wannan idan hadisi ya inganta ta wata hanya daban sai ya kawo wata hanya ke kulla babi da hadisin da baya kawo ba sai ya kawo maka asalin hadisin ko da bai kawo mahallu shahirin ma'ana ka nemi mahallu shahirkin ka same shi a cikin turqul hadis ta wani fanni na hadisin saboda kamar yadda muka sani hadisin sai littafin sahih al-bukhari littafin na ahlul fan littafin na malaman fannin hadisi ba littafi bane wanda kowa zai iya dauka ya fahimta shi yasa ake tahallaka kalkashin shi tun lokacin da ya shi hazawa yanzu akwai an jehu shubha suna tahallaka kalkashin shi me yasa dan saboda kowane fanni kuma haka ne babu wani fanni sai ya kasance yana da wannan khususiyya yana da wasu littattafan shi wanda kowa yana gane akwai kuma wasu littattafan fannin da zai zama na ba wanda sai gane sai ahlut tafassus kin shi in ya zama na wani wanda ba sha'anin shi bane ya shiga to yayi ta kawo hallaka da yawa yayi ta kawo shubuhohi wanda magana tayi nan shi yayi na in ka dauki ala sabili misalan zai littattafai na likitanci kai ba likitanci kai ba komai kai ba ka dauki muqarrarkin sa na doktora ka dauka kai ta cewa nan sun yi kuskure can sun yi ba daidai ba wannan kalmar error ce kaga sai a dauki ka mahaukaci za a sallama cewa su suka yi error ko kai ne baka san me kake ba ba wanda zai sallama cewa su suka yi kuskure kai dai za a dauka baka san me kake ba ba fannin ka bane daga anjima kana cewa nan sun yi kuskure nan ba daidai ba an tambaya to shi ko wannan a ina yi karatun likitanci an tambaya a ce to diyoci wanda suka yi ta kawo shubha in an bincika tarihin su ake zuwa da anje galibin su a Masar ne yan jarida ne wajen guda biyu yan jarida ne wani a Sanawiya ma aka kore shi wani wanda ya babban littafin shi na cin mutuncin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam tarihin shi shi a Sanawiya ma aka yayyure dubule aka kara robi dubule ya kara aka kore shi ya je yana ma wasu yan jarida dan aike na jarida su aike shi in an yi huddo jarida ya kai sai da su ba shi na shayi anan har ya fahimci aikin jaridan ma shige yan mishi ba da ilimi ba to kuma shine wai zo yake rubutu yana suka sahih al-bukhari a haka zai fahimci sahih al-bukhari har ya zo rika sukan cewa bukhari yayi kuskure bukhari yayi kaza shi yasa duk wasu shubuhohi duk inda kaga shubuha a yanzu tana yawo a galakashin sahih al-bukhari tambayi masanin sahih al-bukhari kakka sallama ko dai kakka kalle ta kakka kalli girman ilimin wanda ya kata ko yawan dimi da bayanin da zai yi banza ne ai kama wanda ya san meye sahih al-bukhari zai maka sharhin abin da ake nufi to wannan yanzu kaga wanda zai dubi ce zai ga cewa ya kawo hadisin da babu mahallu shahid ya ce man tamaddara fil madara al-haliku annahu ba bujuro ma ruwan saman yayi ba katari ne kawai ya zubo mishi yana sallah to amma akwai ruwaya tana nan musulun ma ya huddo ta dalibin shi musulun ko dalibin shi ne cewa hadisin ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta hasara shi ya zai mai tuho shi da ruwan saman ya same shi har yana cewa innahu hadisi ahadum bi rabbihi sabon zawwa ne daga wajen ubangijin shi sabon halitta ne nake so albarka shi ta same ni saboda Allah ya kira shi cewa ruwan sama abu ne mai albarka abu ne wanda ya kasance mai albarka shi ya sama daga cikin wasu abun nan da malamai suke cewa wani lakanin sa da suke badawa wanda na tajruba ne idan mutun ya kasance cuta ta mishi yawa ya samu ruwan sama wanda yake sabkowa ta yanzu ya samu zuma ya gama ta ya samu sadakin da ya ba matar shi ta bashi ko dala 100 sai ya sayo zumar da ita me yasa dan saboda shi sadaki Allah yake cewa idan har sun ba ku sadaki daga ciki fakuluhu hani'an mari'a ku ci shi mai dadin hadiya ne bai da matsala ko daya to abinda ku Allah ya kira shi da hani'an mari'an ka tabbatar da akwai alkhairi ciki ruwan sama kuma ya ce mishi ma'an mubarakan ita kuma zuma ya ce mata fihi shifa'ul linnas akwai gagarumar waraka ga mutane to in aka hada wannan alheran guda uku la shakka zai sama mutum maganin cututtuka da dama kenan wannan wanda ya kasance ya arme ta riga ta wuce sadakin an sai gado an sai sai dai in sai wani alfan tunda sadakin an sai mishi gado an sai mishi gara magana ta kare amma wanda ya kasance da saura in ya bada sadakin ya ce Allah ba ni 100 ciki amma yayi bayanin cewa gashi abinda ake ciki dan ka a mishi dubin cewa kuma wani abu daban yake nihi yace mai yiwa yana nihin abinda wannan ya huddo sai babe na gaba babun iza habbatir ri akwai al-imam al-qustalani ina ga ga yadda malamai suke ta kokari da bincike sai ibnu al-qayyim da sauransu yadda suke ta kokarin binciken huddo fa'idodi na magani a cikin al-qur'ani da hadisan ma'aiki alayhi salatu wassalam nan gurin shine yasa Imam al-Qustalani yayi nuni yace ka annal musannif arada anna tahadaran matur ala lihiyatihi sallam lam yakun ittifaqan iz kana mikinuhu tawqi minhu bi sawbihi wa nahawhu yace yana yiwa kasance annabi alayhi salatu wasalam ba wai ruwan ya zubin mushi bane busa kici busbusa ka tari'a tana yiwa ya kasance yana da damar ya tsare da tuhashi kai ya taba shi amma ya bari ya taba shi amma ga hican mun hodi amsar da take ita ce kyakkyawa nan gurin kice cewa lam yatlubu alayhi salatu wasalam rafa'ul matar min asahi munura da kyau anan annabi bai nemi ba cewa ya Allah a dauke ruwan nan gaba daya yace bal sa'ala rafa'u dararu bari annabi cutarwa ya dayan ruka cutarwar ruwan saman ba a dauke shi ba wa kashfuhu anil buyut wal marafiq wa turuq da cewa a dauke ruwan daga hanyoyin mutane da gidajensu da abun amfanin su ta yadda ba za su cutu ba yan bulaguro ko wanda suke zama na gida bari annabi ya roki cewa ya Allah a ci gaba da zubo mana ruwan amma a kai shi gurin da muke bukata shi ce hawalaina wala alaina kada ya hau kan mu ya cutar da mu saboda ala tana nuni cutarwa yace wali annal jibalu sahara saboda shi dutse da sahara ma damal matarufiya matukar ruwan sama yana ciki to kasuratul fa'ida to fa'idan zata yi yawa me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nuni zuwa ga cewa ruwan saman a zubo mu shi a cikin duwatsu a cikin kwarurruka saboda in can yake yahi amfani kaga cewa aka yi da yi sama da wata ana zuba a can ana amfana anan gaba za a yi kiwo da shi kuma zai yi yawa kuma amfani zai yatsu sosai wannan yana mana nuni karihin fahimta da karihin hangen nesa na annabi alaihi salatu wasalam dan inda mu ne zo ne da daga hannu bai da koyi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah a dauke mana wannan ruwan amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya nunin ga yadda za a yi da shi nan da yake cewa wa huwa min abu adma yakunu nan da yake ce mana shaharan mun ga a cikin hadisin ai cewa ruwan wata guda yace huwa min abu ad amadul matar allazi yasluhu al-ardi allati hiya mutawa'iratun jabaliyya nan zan mu fahimci wani duk abin da yazo karkashin hadisi ba haka ba yake tahiya ba tare da tadabburi ba da fahimtar abin da ke kasa yace nan gurin zamu fahimci cewa dutsi kasa wadda ta kasance mai dutsi ce kamar ta Makka idan tsawon da take bukata ruwa ya kasance a gurin ta shine wata guda li annahu yatamakkanu fi tilkal ayyam bi tuliha ar-rayy fiha saboda in aka yi wannan tsawon ruwa zai kasance ya shayo a cikin ta li annaha bi irtifa'i aqdariha la yusbutul ma'a 'alayha fatabqa fiha harara dan saboda yace idan ta saboda tayi nisa ruwa ba zai tabbata a bisan ta ba idan aka dauke shi ya jima sosai to zai kasance tsananin zahin nan ya dauke ruwan fa iza dama sakabal matur alaiha idan ya jima ya tabbata sai ruwan ya tsaya a bisan ta yace sai zahin yayi kadan wa kasabatul ard sai kasar kullun ta kasance kina karkashin ambatan watan nan kuma yace an tabbatar da cewa kasa ma abuciyar duwatsu hakurin ruwa hakurin ta kasance babu ruwa shibkarta tana nan shine wata guda kuma ya kawo dalilin wannan hadisan kuma wannan ya shahisa ilimin zira'a ilimin noma ne duk abin da ya kasance na ilimi ne to zaka gani karkashin ayoyi da hadisai da littattafai na magabata ba abin da zaka baka gani ba sai dai in baka karatu littattafan su suna cike da dimbin alkhairi dimbin albarka duk wanda ya kasance bai karanta su wallahi fa huwa mahrum dukkan wani alkhairi yana tabbata cikin su duk wasu ilimuka na turawa a cikin littattafan na musulunci suka abin nan ne za a bangaren zira'a mutane sun ci gaba sun wuce inda muke tunani mu da muke kiwo noma da ya kasance na abinci kawai suna kasancewa sun kai marhalar da matakin da kasa idan ana za a yi shibka za a yi noma daukan ta ake a yi dirasar ta a ga cewa kaza nake so in shibka a guri kaza a yi dirasa a ga cewa hal hiya qabilatun li hadha shay wannan abin ya dace a shibka mata aka shibka bisa haske bisa ba shi yasa muke ga noman su ya wuce irin na mu da hashashe ne sai ka sa dawa anan ba ta yau ba naka ce to bada hatsi zan sa bada ka sa hatsi bai yi ba ka kawo bujiya ka sa ba ta yi ba sai an jima ana ta yi an ga abin bai yi ba za a nura cewa kai wannan wajen namu kawai kaza bai yi sai a bari to sai yanzu sun kai marhalar da yanzu an wuce nan ma fa masu ilimin zira'a na waje kawai abin da suke bukata wani ya ga hoton kasar kawai dauko mishi hoton kasar akwai wanda zan mai shibka nan ma'ad kawai ce ma doktore a dauki hoton kasar gurin a aika mishi yana aika mishi ya tsaya kalle ta zai ce kaza bai yi anan ka asa kawai daga ganin ta saboda sha'anin shi ne to mu kuma muna tayin abin da jahilci ya yi duk ko wani abin da ya kasance an sa ilimi ciki ya siffanci da ilimi to sai kaga amfanin shi yahi sama da so 100 sama da wanda yake yin abin da jahilci sai babu na 26 ko
25 haka ne babu na 25 babun idza habbat ar-rih baban dake bayanin idan iska ta tashi iska ta tashi tana kadawa hadisi na 234 الإمام البخاري كتشهد سنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني هميد أنه سمع أنسا يقول كانت الريح شديدة إذا هبت إسكامي سنني إذا انتهى سنشتا تاشي أورف ذلك في وجه النبي أنا سنن هكا تشكين حسكر النبي صلى الله عليه وسلم كما يدى نيباني تنبايا وفي حديث آخر وانا شيني حديث دا الإمام يهود أتكين وانا حديثي دبان في صحيح تشكين صحيح anna aisha cewa aisha take cewa kila lahu zalika hai aka mishi magana sai ya ambata musu kissa ta mutanen adawa suka ce haza aru'udun mumdurna wannan ai girgije ne da yazo zai shayar da mu ruwa yakhsha an yusiban quwwata zalika zunubul amma yana gudun zunubin gama gari da jama'an jama'a da suke kai ya same su kamar yadda ya samu wa'ancan mutana kuma wannan cikin shi akwai tunatarwa game da abinda mutane suke mantawa na azaba ta al'ummar da suka gabata duk wani abin da zai motsa zai gitta mummuni to zai tunatar da shi zai karantar da shi wani abin da yake kasancewa a addinin shi ya zama karatu ne wata hazir min tariqin fi isyan kuma tsoratarwa game da shiga hanyar su game da saban Allah kar aje abin da ya same shi ya same mu shi yasa Allah madaukin sarki yake afa amina ahlul qura shin mutanen gari ruwa sun amince ma'ana kar su tsaya cikin amintacewa abin da ya samu wasu saboda sabansu su ba zai same su ba akan wannan ne annabawa da salihan bayi na gari suna ji tsananin tsoro a karan kansu tsoron Allah idan abu ya tashi irin wannan Allah yana cewa bashirul mukhbitin ka ba masu mai da lamarin su zuwa ga Allah labari sune masu tsoron Allah Dawud yace ibnu Tin yayi itiradi bi annal ma'rufu annal mukhbiti al-mudhin wannan sabanin tafsirin abin nan da 25 sai babu na 26 الإمام البخاري كتب باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالسبا فدار النبي عليه الصلاة والسلام كتب أنبار نصر ريح السبا إسكا ود أجي كرا السبا حديثنا 235 الإمام كتب حدثنا مسلم شيني مسلم بن إبراهيم دي إند من جمن الإمام البخاري يأتي حدثنا مسلم ينانه شيني مسلم بن إبراهيم ينادى كتكين ما إشكالي بيو بخاري ينادى مالمن شي مسلم ينادى دالبن شي مسلم dalibin shi ne muslim mai sahihi muslim to amma malamin shi muslim shine muslim ibn ibrahim saboda shi dai gare shi malami mai suna muslim shi yasa bayyama kawo cewa muslim ibn ibrahim kawo cewa haddasana muslim kai wanda ka san fannin ka san wani muslim yake ne ba dalibin shi ba malamin shi yace haddasana shi uba anil hakam an mujahid an ibn abbas annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nusirtu bisaba mun karanta shi aisha yace wannan hadisin al-Imam Muslim ma ya huddo shi cikin sahihin shi a cikin hadisi na 900 daidai haka Bukhari ya huddo shi cikin Bada'il Khalq da a cikin ahadisul anbiya da Ghazwatul Khandaq cikin magazi Baihaqi ya bashi baban cewa babun ayyirihu yakunu min halmadar baban dake bayanin wace iska ce ke zawwa da ruwa as-saba maqsura ce muhmala ar-rihu sharqiyya iska ce wadda take daga sharq take zawwa ta a ci layyina tana zuwa iska ce mai tabshi وهي القبول ايضا ita kuma ake cewa al-qabul shafi'i yake cewa ma'ana asaba iskan nan kamar ta hadari wadda hadari ya gangamu take zuwa mai sanhi akhbarana malla attahim wanda banna tuhuma ya bani labari daga abdullahi ibn ubaydullah daga muhammad ibn amri cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nusirtu bisaba an bani taimakon nasara da asaba wa kanat azaban alaman kana qabluna ta kasance azaba ce ga wanda suke gabanin mu qultu sai nike cewa anji ibn al-mulakin wasaba ihdar riyahil arba an ce asaba daya ce daga cikin iskoki guda hudu nau'i na iska guda hudu asaba da addabur muqabiluha da ashamad da aljanubu muqabiluha asaba ita kuma addabur ita ce akasinta ashamal ita kuma aljanub ita ce akasinta qala aljawhari jawhari yake cewa mahabbu saba almustawa an tahabbu min mawdi'in madla'il madla'u shams idza tawallailu wan nahar idan dare da yace mahabbu saba inda iska asaba take zaburawa lokacin da rana za ta huto da kuma lokacin da dare da wuni suka zo daidai dare da wuni kamar dare ya kasance sa'a 10:12 ce wuni ma ya zama lokacin sa'a 10:12 ce to idan aka samu lokaci ya kai irin wannan tsarin mun san ai da sanhi wani yahi wani da zahi kuma wani yahi wani to amma aka samu lokacin da suka daidaita iswa illailu wan nahar to sai zamana iska asaba a wannan lokacin take motsawa take yaduwa yanzu na muku magana cewa musulunci komai akwai a ciki masu ilimin mai tawo da irin wannan abubuwan ne ake gano abubuwan da ake hashashe ake tunanin za su kasance da iskar da take kadawa a tsaya ai dirasarta da kuma wasu abubuwa na yanayi na zahin da ke kadawa a tsaya ai dirasar shi kawo abubuwa ne wanda aka daura su amma su can magabata sun san abubuwan su na dabi'a wanda kawo da sun ga kaza ne da kaza in yayi kaza ana tunanin kaza zai faru a kyauta zazzatan da ake ba wani labari ba wannan bane na bada labarin gaibi kene zai daga wannan mutun ya ga irin wannan lokacin ya kasance to da muna hatana gab da faruwa da lokacin da asaba za ta motsa ne kuma ruwan sama a same shi wa shamalu arrihu allati tahabu min nahiyatil qutb an ce ashamal ita ce iskar take tahowa ta wajen qutbi shine aljadai li annaha ta'ti min jihati shimal ita daga abun nan arewa take hutawa wal jam'u shimalat jam'in shine shimalat bil fatahi da bayani dai kawo da dama bisa kan sha'anin nau'in iska da kowace daga cikin khasa'is kinta الدبور هي التي تأتي من تلك القبلة والسبع عن يمين مستقبلة القبلة هو الجنوب لأنها من جانب الأيمن دبيان شديد كاود داما ونصره بالسبع يريد معنى أمر الله به غزوة الخندق أبند النبي كي أن باش نصر دريه السبع إسكر دا السبع أبند الله مدو كين سرقية باش نصر أكن ياكن خندق غا مسلمي مسلمي سنة تكين سنني دا كنتي mushrikai sun hadu musa dan su yake su sai Allah ya aiko da iska nan asaba ba rida mai tsananin sanhi cikin dare mai sanhi kuma ita ma mai tsananin sanhi kaga ita tana da sanhi kuma sai Allah ya turo da iskar asaba kuma a cikin lokacin sanhi wa kanat rihu saba fa udifatin nira sai rihu sabaqin nan duk ta kashe wutacen da suke nan wa qadatil adnaba kuma ta yayyanke igiyoyin su wa alqatil madarib wal akhbiya ta buge musu duk gatirran su da sheimar su da suka yi suke kwance wa alqa Allahu alaihim ar-rub sai Allah ya geho musu da razani fan hazamu suka watsi fi gari kitalil layl tibba tare da yaki ba da daddare suna ganin wannan iska ta zo ta musu wannan abubuwan shi suke mayakan ne na annabi suka shigo kawai suka tashi suka watsi suka huta da gudu suka bar kayan su ma anan kenan kaga a wannan bangaren sai iska ta zamana taimako ne aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabban shi shi yasa taimakon Allah ba sai ta hanyar karhin ka ba kai ta roƙon shi taimakon ka in ya ga dama ta hanyar da bakka tunani bakka zato zaka ga taimakon nashi Dawudi ash-sharih yake cewa idza arada nasaru qaumun atatir riyah min jihatin fasadat uyunu maqatilihim idan nasara ta na yin zo ma mutane sai iska ta zo musu ta bangaren su sai ta bata musu idanuwan su fa auhanatun sai ta sa musu rauni idan Allah ya yi nihin ya sa musu rauni sai ta do iskar da su suna daga gabas ita sai ta taso daga yamma ta rika fuskanto su kenan ta bata musu sha'ani ya sha Allah madaukin sarki yake cewa fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarauha ka muka aiko musu iska to wannan iska ita ce asaba ba kowace nau'in ta iska ba asaba wa rihu alqabuli allati ta'ti min madla'i shams ita ce wacce ke hutuwa daga madla'i shams wa qila laha qabul dan saboda tana hutuwa daga alqibla ake ce mata alqabul wa fil hadisi a cikin hadisi tabdilul makhluqat ba'daha ala ba'd akwai fahimtar cewa ana iya fifita wasu halittun Allah akan wasu cikin komai Allah ya sa kaza yahi kaza wa ikhbarul mar'a kenan nan gurin dan saboda asaba gashi annabi ya bada labarin cewa da ita ya samu nasara sabanin wasu iskar da ita kawai azaba ce take zawwa da ita yace wal ikhbaru an al umul madiya wa ilakiha ala wajhi tahaddus bin ni'ami da kuma bada labari game da al umumin da suka gabata mu kuma bada labari saboda san cewa ni'ima mu an mu ni'ima saboda ba a halaka mu ba duk da saban Allah da muke sai wannan yasa mun gode ma Allah ba wai alfahari bane muke da cewa wasu an halaka su da wannan iska mu mun yi karhin haka nan a muna bada labari ne da godiyar Allah cewa alhamdulillah mu da bai mu haka nan ba duk da muna saban shi kamar yadda suke yi yace wa min ladifil munasaba kaunul qabul al-imam ibn hajar yake cewa Allah mashi rahama yace wa min ladifil munasaba daga cikin tabshi ta munasaba kaunul qabul nusarat ahalul qabuli wa kaunud dabur ahalakat ahalul ijbari abin da yasa yake cewa babban munasaba da aka samu asali dama da al-qabul da ad-dabur in sunan su ne a larabci kowa ya san su to amma al-qabul yace abin mamaki sai aka bada nasara da ita ga ahalul iqbali ala Allah ila Allah sai kuma aka halaka ad-dabur da ahalul idbar
sai zamana sunan ma ya zamana daidai alqabul li ahli al-iqbal ad-dabur li ahli al-idbar yace wa annad dabur ashaddu min as-saba saboda ad-dabur kin ta hisanani gami da as-saba kamar yadda zan mu ambace shi cikin qissatu ad a cikin kitabut tafsir yake cewa saboda ba abin da ya hutar gare su sai an kadan ta tumbuke su shi yasa Allah yake cewa hal tara lahum min baqiya sun akwai wasu wanda ka gani sun yi saura to yayin da Allah madaukin sarki ya san tausayin annabin shi da mutanen shi annabi yana da tsananin tausayin al'umma shi yace raja an muslimu dan saboda kwadayin sa musulunta sai Allah ya sanya musu as-saba sai ta kasance sababin tahiyyar su gami da musulmi ga abin da ya same su na tsananni amma azalika falam tahlik minha adda haka bata halaka ko dayin sa su kan su kafuran da aka razana su suka watsi suka tahiyyar su da iskan na rahama ce gare su maimakin a ce a gamu a kakkashe su a kashe su na kashewa masu rauni a musu rauni wanda aka kashe sun mutu an kashe su a kafure sun tahi wuta amma da suka watsi ba ayi yakin barhama ce ta Allah dan su koma wani zai yi nazari ya musulunta wani zai kuma an yi hakan kin diyawa yace daga cikin iska akwai arriya wannan bayanin shi mun ganshi a cikin malamin shi yayi shine al-imam ibnu abunna ibnu al-mulakin rahimahullah na'am eh aha tambaya ce wallahi ba magana ba ce babina 27 babu maqila fi zalazil wal ayat baban da yake bayanin abin da yake bayanin cikin azalazil gilgiza wal ayat da ayoyi na Allah da zai kawo hadisi na 36 haddathana abu al-yaman akhbarana shu'ayb qala akhbarana abu zinad an abdurrahman al-a'raj an abi huraira qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace la taqumu sa'atu yuqbadu al-ilma ba qiyama ba zai tashi ba sai an dauke ilimi wa taksuru zalazil kuma gilgiza kasa yayi yawa wa yataqarabu zaman zamani ya kusanta wa tazharu al-fitan fitunus bayyana wa yakisuru al-haraj kashakashe bayyana wa huwa al-qatl qatl yace kisa kisa nike ni hatta yaksuru fikum al-mal fayfi da sai dukiya ta yi yawa a cikin ku ta kasance ta watsu ta yadu hadisi na 37 al-imam yake cewa hadathana muhammad ibn al-musanna hadathana husayn ibn al-hasan قال حدثنا ابن الاون ان نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بارك لنا في شامنا وفي يمننا الله كسنيا البركه cikin sham da yaman kinmu قال sai kalu suka ce wa fi najidna han najidu ma yama aikin Allah قال sai ce Allahumma barik lana fi shamina wa fi yamanina kalu suka ce wa fi najidna قال sai ce hunaka zalazil wal fitan a can adda koi gilgize gilgije da fitunu yace wa fi hayad law qarni shaydan anan kahon shaydan yake hutawa wannan kuga annabtar annabi alayhi salatu wassalam yan huti da yan hizbullah ina makata wangakin sa take suna ta ruwan wuta da isra'ila yanzu haka a yaman suke suna can sun hana america ma sakat da wannan suna ta kai musu harahara akan tekunan su annabi alayhi salatu wassalam duk abin da ya faɗa sai mun ga tabbatuwar shi a cikin rayuwar mu sharhin hadisan yace amma hadisi na farko abinda ake nihi da daukewar ilimi ake nihi mafi yawan shi sai ya zama na kadan ba wai ana nihin a dauke shi gaba ɗaya ba me yasa yake dan annabi sun yana cewa Allah bai dauke ilimi ya dauke shi daga bawu yace sai dai yana dauke shi da daukan malamai abin da ya bayyana shi la tazalu da'ifatu min ummati zahirin hatta ya'ti amrulllah akwai wasu al'umma wanda zasu kasance ba zasu kushe ba suna da nasara akan wannan addini har sai lamarin Allah ya zo haka nan Allah yake cewa zahirahu ala dini kullihi kenan duka wannan yake nuna cewa lan takhalu wal ard min qa'imi lillahi bil hujja wa min mubayyinin tariqil mahajja har abada duniya kasa baza ta rasa ba wanda zai huto yana bayyana hanyar Allah sahihiya kuma yana bayyana hanya wadda take lahiyayya nagartatta kenan kawai doka cewa dauke ilimin gaba ɗaya ake ni a ya ragu ake ni kuma haka ne ka kwatanta da ilimin magabata ina zaka ce yanzu akwai ilimi wa taksurul zalazil yace gilgiza kasa ta yawaita shine jam'u zalzala shine jam'i ne na zalzala shine kasa ta yi motsi da taharrukin gurin da take tana yiwa ma haji ne ya fado zuhur kinta shine da ayat shine wa idi narko da yazo daga Allah yake cewa manusul bil abdilati illa takhawifa ban mu aiko ayan mu sai dan saboda tsoratarwa kaga ana samun yawan gilgiza kasa a wannan zamanin namu amma turawa suna koma su auna shi da canjin yanayi ne da kaza ne yake faruwa kaza ne duka abin yana da sababin shi da kai sababi to amma menene babban sababin saban Allah ne sai Allah yake nuna mana wa'azi da wannan zarzarin amma sai ta neman cewa lamun ranar dabi'a zai magance abin da shi wanda har abada bai yi wa kaza qala sallallahu alaihi wasallam innahu wa'idun shadidu ahli al-ardi wannan wa'idi ne sosai Allah ya mai tsanani ga mutane a ƙasa
والتخويف والوعيد بهذه الآية tsoratarwa da bambunan narko da wannan aya yana kasancewa lokacin da aka huto da saban Allah a hili kuma ake aikata shi kyarara ba tare da jin tsoron Allah ba gashi muka hore yanzu hadda a walluwadi ake ta nasharawa kasashe kowace kasa akai mata ta amince da luwadi shi ma yancin kasa yan kasa ne ba ta ma gudun kudade da ta tahiyar da kasarta wannan mujahara ce da ma'asi yace baka ga Umar Allah ya rada shi lokacin da aka yi girgiza kasa a Madina a zamanin shi yace ya ku mutanen Madina mi amma fi gaugawa abinda kuka kirkiro yace wallahi la in adace yace ina rantsuwa da Allah in aka ƙara wata girgiza kasa ho ta zan yi in bar muku garin nan kada ukuba ta same ni tare da ku kamar yadda Aisha take cewa shin zan muhallaka a cikin mu akwai mutane na gari yace na'am idza kasural khabas eh idan banna tayi yawa idan banna tayi yawa yace za a hallaka ga magarin jama'a da zunubin bayan Allah har nagarin a hallaka su amma kowa a tada shi akan niyyar shi malamai sun yi sabani akan zalzala yin sallah lokacin da zalzala ta zo girgije kasa da aka samu wuta da makamantan wannan kamar da Ibn al-Munzir ya kawo wasu suka ce za a yi sallah kamar da ake salatul kusuf an rawaito wannan daga Ibn Abbas cewa cikin zalzala ta faru a Basra yayi sallah Ibn Mas'ud yake cewa idan kun ji zalzala daga sama kun ji wani abu daga sama ku yi gaugawa ku tai zuwa ga sallah ita ce magana Ahmad da Ishaq da Abi Thawr Malik da Shafi'i amma ba su ga haka zalzala ganin su hadisi bai inganta ba wajen yin sallah da ita ba zan mi kiyasin ta ba da abun nan da kusufi Shafi'i ya rawaito cewa Aliyu Allah rada shi yayi sallah jami'i lokacin da aka yi abun nan girgizar kasa yace idan wannan ya inganta zan mu fada da shi ma'ana a wajen shi bai inganta ba kamar yake cikin ma'rifatu sunan wal asar kamar dogon bayani dai kan mas'alan nan ba kan shi ba ake zan mu tsallake shi Ibn Tin yake ce yake cewa wasu sun so ayi sallah lokacin da zalzala ta zo da duhu in ya shiga wanda ya nasanta wannan ashhabu Allah mushi rahama cikin girgiji cikin duhu da iska mai tsanani ashhabu malamin malikiya wasu suka ce za a yi sallah ɗaya ɗaya a cikin mudawwana yace makaruhi ne ayi sujada lokacin zalzala da ma sujudu shukr bisa tabbata a gare a wajen al-Imam Malik ba amma sujudu shukr an rawaito ta daga al-Imam Malik kenan sai zamanin sujudu zalzala ita ce bata tabbata ba a gare shi fada shi nan gaba da yake cewa ita qarabu zaman zamani zai kusanta akwai maganganu guda hudu na malamai anan wanda Ibn al-Jawzi ya kawo sai ce qurbu zaman shine kusantar kiyama ma'ana idan kiyama ta kusa rawwa za ta bayyana yaƙe yaƙe zai bayyana na biyu ma'ana ta biyu suka ce shine zamani lokaci zai zamana kadan kamar yadda aka saba ba na al'ada ba kamar yadda zai kasance shekara ta zamana kamar wata wata ya zamana kamar sati sati ya zamana kamar wuni daya mu duba mu ga an zai da rayuwa take tayya shekara kamar da wasa zaka ga shat ta zo ta wuce shekara biyu zaka ga ta zo ta wuce ba tare da ka abin nan ba to wannan kawai mutun ya lazumci ayyukan alkhairi ko bai yi ba lokacin tahiyya yake na uku wasu suka ce qisarul a'mar shine qillatul baraka fina a samu lokacin mu bayyana albarka ko daya shine ta qarabu zaman a wata fassara wasu suka ce a taqarabu ahwalun nas fi galbatil fasadi alayhim kusancin zamanin mutane saboda fasadi zai yi yawa a ciki ma'ana shi shine taqarabu ahalu zaman a wannan fasara mutanen zamani zai su kusanta ma'ana suna kamanceceniya da juna wajen aikata banna kamar yadda ya faɗa a bayan shi yace haka al-Imam Ibn Tin yake cewa innal ayyamu wal layali wasa'atu taqsur abinda ake nihi da kwanikai da darare da sa'o'i zai su kasance sun zamana kadan wa yahtamil an yurudu taqarubul ayati ba'daha min ba'd zai yi ya kasance kusantar zamani wani bangaren su zuwa bangare da wata sa'a zuwa ga sa'a kamar yadda Allah yake cewa iktarabal nas sahabuhum iktarabatis sa'a Ibn al-Munzir al-Munziri a cikin hashiya shi yake cewa ma'anahu tadibu tilkal ayyam hatta la takadu tusallu bar tuqsar yace kwanikan mutane su zamana suna jin dadin rayuwar su kayan dadin rayuwa sun musu yawa ta yadda wannan zai sa suna ganin lokacin kwarya musu kadan suna ganin nan da nan shekara take zawwa ala zahiri man kasara marudda saboda idan ka kasance wahala ta yi yawa sai mutun zai ga lokaci yayi tsawo idan mutun ya kasance ya ga yana cikin hutu yana kwance nan da nan zai ga wuni ya wuce ba tare da ya al'akara ba wakila wasu suka ce taqarubu ahlu fi qillati ad-dini mutanen zamani ne su kusan saboda karancin addini hatta yadda ba mai umarni da kyakkyawa babu mai hani ga mummuna saboda fasikanci ya bayyana shike da nasara a zamanin su da yace yaksurul haraja yaki ya bai ya waita shine kashe kashe Ibn Tin yake cewa al harj sakinur ra alqatar da yima ra wasali kasa shine kashe kashe kamar yadda aka ambata hatta yaksurul maru wa yafid har dukiya ta yawaita tayyawa shine kasira kamar yadda malaman lugha suke cewa ifidul mal shine a cikin surah ta yufadlu bi aidi malakihi ya kasance dukiya ta yi yawa ta yadda mutane ba su bukata zuwa gare ta bar zata watsu a cikin mutane ta gama su ta zama na gama gari wanda koda a zamanin da muke ciki idan mutun ya gani duk hadisan annabuhum muka dauko matakar sun inganta zaka ga a cikin zamanin mu suna tabbatar da abin da yake waƙi na rayuwa a da lokacin da ya wuce da wayan mu ma mu masu ɗan shekaru kadan zaka gani in aka ce wani da miliyan guda ba sai karamin ba karamin mai kudi ba za a ce miliyan guda ko jika 500 jika 500 ma kai kanka samu mai ita sai babban mai kudi amma yanzu jika 500 wajen yara kanana ma ba su dauke ta kudi ba zaka gani abin ya sauya ba irin na da bane to wannan shine yake cewa ifidul mal dukiya zata yawaita a wannan fassara ibn battal yake cewa wani hanu fi zalika fi qabdul ilmi wa zuhurul fitan ibn battal 440 da wani abiyar rasu amma ho yake cewa mukin nan muna cikin zamanin da an kwace ilmi fitinu sun bayyana sun gama kowa da kowa sun rihe mu yaƙe yaƙe da kashe kashe ya yawaita dukiya ta yawaita yace balle ma wajen mutanen banza kamar yadda zuwa cikin hadisi cewa ya taqarabu zamanu yaqulu as'adun nasi fi dunya lukau ibn lukau yace sai zamani zai kusanta har sai ya kasance wanda yake kowa arziki a duniya yake kowa jin dadin duniya kana so ka zama dan jin dadi a duniya a zamanin da aka zo cikin ya taqarabu zaman da zamana wanda yake kowa shine mutunan banza dan mutunan banza a cikin lamarin duniya yace waye tadawalu ru'atul ibulul buhum fil bunyan ya kara cewa hai zamana wanda suke masu kiyan dabbobi su kasance suna yin gine-gine wanda an yi dogon wannan ibn al-battal ya ce Allah kiyaye mu daga wannan mummunan zamani namu kuma Allah cika mana kyakkyawan karshe kuma mu tsira daga fitinin da muke cikin su wannan wanda ya rasu shekara 400 da yanzu 1000 kenan mu da muka samu shekara 1000 bayan shi muka taho mi zan mu ce yace wa khusatul fitanu bil mashariq an ke banci fitina da cewa daga gabas zata huto saboda dujal da yajuju da majuju daga can za su huto daga can za su huto da yake cewa qarnu shaytan a can wajen najid ne kahon shaydan zai huto Dawudi a sharhi ya tafi akan cewa shaydan hakika yana da kaho shine ma yace lokacin hutawar rana yake shin huda shi wasu sun ce qarnu shaydan karhin shaydan ake nihi da abin da yake samun nasara wajen badda bayan Allah da shi bai yiwa okay tana yiwa a ce shaydan yana da kahon kuma tana yiwa a ce na ma'ana ne duka ibn battal yake cewa ya zo cikin hadisi al-qaswa wa gazu fi faddadin inda usulu aznabil bakar hina haisu yadlu qarnu shaydan fi rabi'a wa mudar ibn battal yake cewa ummatuhu wa hizbuhu al-umma shi'su da tawagashi al-muhallab yake cewa inna ma taraka du'a abinda yasa annabi yake yin addu'a ga ahlul mashriqi liyadafu an sharr dan su kame gami da sharri wanda shine mawdu'in tawajen su yake hutawa idan ya zama na an ce sharri da fitina Allah bashi labarin cewa ta can wajen yake hutawa kuma in yayi musu addu'a kamar akwai fifi ta sharrin shi yasa yake musu addu'ar dan a kwadaitar da su gami da cewa su ne sanci sharri yace wastila'u shaytanu bil fitani fiya kama da ala ahli makka bi sab'in kasini kasini sab'i yusuf kamar da yayin mummuna addu'a ga wannan yan makka su samu hori kamar yadda aka ma mutanen annabi yusuf ya cutar da su haka nan cewa masassara ta wannan a cire ta akai ta jehufa wannan yace dan saboda abin da ya gani na cewa suna da ayyuka na banza suna da ayyuka wanda suke ba su dace ba dan idan bala'i yaje sai ya zama na ya sassauta musu gami da ayyukan da zasu aikata na banna ayyukan da zasu aikata na asha na 20 da a wanda muka yi na da 7 ne ba ibn al-munayyir Allah mashi rahama da jin kai yake cewa wajhu idkhalu hadhihi tarjuma fi abwab al-istiqai anna wujud az-zalzala wa nahu hayka ghaliban idan mun lura cewa kamar yadda muke wada sahih bukhari duniya ce guda ta ilimi wanda idan mutum ba an mishi bayani ba zai fahimta ba zai gano ba yanzu anan gurin a cikin hadisin nan me ya kawo hadisin zalzala girgiza kasa a cikin hadisul istisqa babu maqila fi zalzal wal ayat kuma cikin kitabul istisqa cikin girgiza kasa me ya kata cikin ruwan sama cikin rusallar rukan ruwa to Azaini ibn al-Munayyir yake cewa abin da yasa aka kawo wannan tarjuma cikin abwabul istisqa saboda samuwar girgiza kasa da makamancin shi galibi yana samuwa ne tare da ruwan sama in yana sabka ya gabata cewa sabkan ruwan sama du'a'un yakhussuhu da kai addu'ar da ake mishi to sai yake so ya bayyana mana cewa amma
amma girgizar ƙasa kuma a yi mata addu'a bai cika babu hadisin da ya cika sharadin Bukhari cewa ga abin da ake fada a lokacin girgizar ƙasa. Ai mun gani cewa babu ma yuqalu idza habbatir rih a kusa da shi abinda za a fada idan iska ta tashi. To amma nan gurin kuma sai dan ya nuna maka cewa amma ita girgizar ƙasa babu hadisi da ya inganta cewa ga abin da ake fada na addu'a, sai ya buda maka baban he ka maka wani abu ban da ya nuna maka babu abin da ya tabbata. Duk da wasu suna fada yace wa halu salli inda shin za a yi sallah a lokacin girgizar ƙasa, Ibn al-Munzir ya kasa banin malamai. To Bukhari dan ya nuna maka cewa babu hadisin da ya inganta bisa sharadin shi akan zalzala sai ya kawo shi nan ya taqarabu zaman da sauransu al-Imam ya kawo sharhin shi kamar yadda malamin shi shi ma kawo da wuya zai kawo nan zan mutakaita abinda muka faɗa daidai yadda ba mu ladan shi na kuskure. Allah ya mana gafara. Inda masu matani su leƙa mana hadisin shar wannan nan mai matani ya leƙa mana hadisi nawa ne ya saura biran ne a kenan sun karu. Babu na 28 al-Imam yake cewa al-Imam al-Bukhari yake cewa fadar Allah madaukakin sarki. To sharhin ne Allah ya sa mu ga in sharhin baya da yawa bari sharhin ma mu takaita shi dan na tsara mu kare shi a yau. Babu qaulullahi ta'ala babu fadar Allah madaukakin sarki yake cewa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibuna kuna sanya arzikin ku a ciki kuma kuna ƙaryatawa. Kalibun Abbas ai shukura kuma ana kuna sanya godiyar ku a ciki yake ne. Hadisi na 1038 da 1038 haddasana Isma'il haddasana Malik an Salih ibn Kaysan an Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud an Zaid ibn Khalid al-Juhani annahu qala yace sallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhi bil Hudaybiyah ala isri sama' annabi ya mana salla bayan wani ruwan sama da ya kare a sama nan ya gabata cewa girgije ake ni. Kanat min al-layla falam man sarafa an-nabiy inda annabi ya gama aqbala ala an-nas sai kallo mutane ce har ka duruna ma za qala rabbukum kun san mi ubangijin ku yace qalu suka ce Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzon shi ne mafiya sani. Qala sai ce asbaha min ibadi Allah ya ce ne cikin bayuna sun waye gari mu'minun bi wa kafir akwai mummuni akwai kahuri da ni. Fa amma man qala amma wanda yace mudun nabi fadlillahi wa rahmatihi amma na ruwan sama da farala Allah da rahmar shi fa zalika mu'minun bi wannan yayi imani da ni kafirun bil kawkab ya kahurce mata tauraru. Wa amma man qala amma wanda yace bi nau'i kaza wa kaza amma na ruwan sama da tauraru kaza da kaza to yace fa zalika kafirun bi wannan ya kahurce da ni mu'minun bil kawkab yayi imani da tauraru. Yace nan wa taj'aluna rizqakum annakum tukazibuna bi fatahi ta'i wa tafifi zal akwai qira'a cewa annakum takzibuna ma hiya qira'a tu awwalu ala at-tafsir qira'a ce da ake maida ta zuwa ga tafsiri illa annaha mukhalafa lil musabi ta saba ma musafi da ijma'i. Yace ma'anahu shukurakum rizqakum shine arzikin ku mai aikata was'alil qarya misalin itab alam tara ilal ladzina badalu ni'matallahi kufran sauya ni'mar Allah suka koma kahurci shine ruwan sama da Allah ya musu. Dabari yake cewa idan ka ce kaifa takunu rizqu bi ma'ana shukr ya ake arziki ake nihin kuma godiya sai ba da amsa da abubuwan da dama da suke mahuta daga luga. Na farko annahu yuradu bi wa taj'aluna ma ja'ala Allahu sababan li rizqikum min al-ghaisi kuna sanya abinda Allah ya sanya shi sababin arzikin ku ne ruwan sama kanshi za a kira shi da arziki ne. To godiye shi madadin gode mishi sai kuke sa kuna cewa tauraru yayi kuma kuna ƙaryatawa sannan ya ambaci sababin da ke nuna cewa shine sababin da aka kawo a matsayin arziki yana kaiwa zuwa ga arziki. Inna ma zalikum shaytanu khawfu awliya'ihi bi ma'ana yukhawfu bi awliya'ihi yake tsoratar da ku da makiyan shi da masoyan shi nake so. Na gaba sai yace almuradu abinda ake ne taj'aluna rizqan kuna sanya arzikin ku shine ruwan saman dake shine tsayuwar rayuwar ku wanda ya wajaba ku gode. Almuhallab yake cewa ta'aliqut tarjama da ta'aliqin tarjama da wannan hadisin alaqar su cewa su suna raba wasu ayyuka zuwa ga wani Allah sai su yi zaton cewa tauraro shi yake musu ruwa shi yake arzika su suna ƙaryatawa sai Allah ya hana su gami da haka kasa nasaba ruwan sama zuwa ga cewa ruwan sama da ya zama shine sababin rayuwar bayan Allah da garuruwa kuma sai a raba shi zuwa ga tauraro a raba shi zuwa ga Allah madaukakin sarki wanda shi yayi wannan. Kila aka ce inna zalika min umar manhiyun yaz'amuna annam ta'arudu fil ufqi fi suqudiha sab'an fama mad sabi'atun hatta mutta mutur wannan ya ambaci yadda suke alakanta abun yadda ruwan sama idan tauraro ya zo suna auna cewa kamar su sababi ne suka rataya da tauraron
kamar idan tawararu kaza ya ji daidai kaza kuma tawararu na kaza ya bayyana ya bace ya yi dogon bayani ruwan sama zai samu amma ai ba su suke yi ba sababi ne kamar yadda can muka ga cewa idan iska wannan asaba ta zo a lokaci kaza ruwan sama yake wa ruwa kawai sai araba ce to ita ce mai irin ruwan ha ita alama ce kawai ta nan ne jahiliya suka samu batan suna tunanin cewa shi yake abin nan وفي هذا الحديث من الفوائد ابن حجر yace cikin wannan hadisin fa'idodi akwai abin da wanda bai gabata ba shine akwai shugaba ya kawo mas'ala ga daliban shi malami ya kawo tambaya ga daliban shi dan ya ga cewa menene iyakar fahimtar su a kalkashin ilimin da yake ba su annabi cewa kun san mi ubangijin ku yace dan ya ga cewa yaya zurhin fahimtar su yake ko dan su mai du hankalin su kuma ana istinbadin wannan cewa annal wali mutamakkin min an-nazar fil ishara an ya'khudh min ibaratin yasibuha ila Allah idan wani bawan Allah ya ga wasu alamomi da cewa kaza zai faru sai ya nasaba su zuwa ga Allah yace na gani daga cewa ka annahu akhadha min sin daqin nabi sallallahu alaihi wasallam amma qala rabbu wa fahima dogon bayani ne wannan muna gaugawa da wuya zan mu yi da sashi hadisi na babina 29 na karshe kenan babu la yadri mata yajiul matru illa Allah baban dake bayanin cewa ba wanda ya san yaushe ruwan sama zai zo sai Allah al-imam yake cewa wa qala abu huraira yake cewa anin nabi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ana kashi mu'allaq khamsul la ya'lamuhunna illa Allah abu guda biyar ba wanda ya san su sai Allah hadisi na 1039 al-imam yake cewa da sana muhammad ibn yusuf yace haddathana sufyan an abdullah ibn dinar an ibn umar qala qala yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace miftahul gaibu khamsun mabudin gaibu guda biyar ne la ya'lamuha illa Allah ba wanda ya san su sai Allah la ya'lamu ahadun ma yakunu fi gadin ba wanda ya san me zai kasance gobe wala ya'lamu ahadun ma yakunu fil arham ba wanda ya san abin da zai kasance cikin ma'aifa wala ta'lamu nausum ma nan kawai wani ya kawo hujja da cewa ka shubha cewa gashi kwalifitoci suna aiko suna ganewa zai kasance nan ilimin sai ne a muqayyad ne amma ilimin Allah ala tafsil musun baka tafsilin ba cewa namiji ne za a aifa kuma meye shekarun shi a ina zai rayu a ina zai mutu shekaru nawa zai yi malami ne dan kasuwa ne duka wannan Allah shi ya san da wannan su wannan nasu ilimi ne kasir takaitacce wala ta'lamu nafsun ma za ta kasu gadar rai bata san ba me zai ta aikata gobe wa nafdaru nafsun bi ayi ardin tamut ba ran da ta san a ina zai ta mutu wa ma yadri ahadun mata yaji'ul matar ba wanda ya san yaushe ruwa zai zo shine nan mahallu shahirkin dan yake cewa ba wanda ya san ruwa yaushe zai zo dalili ne akan hadisin da ya gabata gabanin shi cewa nasaba ruwa zuwa ga tauraro kafirci ne tunda ba wanda ya san lokacin zawashi ma ba wai yin shi ba dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin ba wanda ya san lokacin zawashi sai Allah tun aka ce tauraro ya sani wannan ƙarya ta Allah ne abinda ke gaskata wannan hadisin fadar Allah inna Allah indahu ilmus sa'a har zuwa kashin tamut hazihi al-aya wannan aya ita da wannan hadisin suna ƙaryatar da malaman ƴan dabo da bokaye da masu ilimin tauraro wanda suke da'awar sanin gaibu yace wa manid da'a ilmu ma akhbar Allah bihi wa rasul duk wanda ya da'awar cewa Allah ya bada labari manzon Allah ya bada labari cewa shi kadai ya sani Allah kadai ya sani to Allah ya kareta manzon Allah ya kareta tanan ne masu da'awar sanin gaibu suka zama na kahurai shi yasa al-imam ya kawo shi al-imam al-bukhari ya kawo shi anan gurin yana da alaka da baban kai tsaye nan yake cewa babu la yadri mata yajiul matar ba wanda ya san ruwan sama yasha zai zo nan gurin sai yace aqaba tarjama al-madiya bi hadhihi li anna tilka tazammanat anna al-matar inna ma yanzilu bi qada'illah tarajim kin bukhari duka yana kawo su da alaka ba haka ba kawai yake zubo su babu dogon nazari duk kafi tarajim da ya kawo karkashin hadisi baban da ya gabata mun gani cewa baban da ya gabata me yace wa taj'aluna rizqakum annakum tukazibun sai yace abin da yasa ya kawo wannan tarjuma a bayan shi saboda tarjuma da ta gabata ta nuna cewa ba wanda yake sabko da ruwan sama sai Allah kuma tauraro bai da tasiri wajen sabko ruwan sama to wannan kadiya ce wanda ba wanda zai san kuma cewa zawwar ruwan sama ma shine ai mafi karanci ko can an tabbatar da babban abin yin ruwan ba wanda ke yin shi sai Allah to a nuna maka kaskancin abin ba magana yin ba zawwashi ma ba wanda ya sani sai Allah ba halitta shi ba kenan wannan shine yasa Bukhari ya kawo ba hadisin wannan a kalkashin shi khatima ibn hajar zai mana khatima abin da ya gabata Allah mashi rahama yace hadisin istisqa gabaki daya ya tattaro hadisi da marfu'ai hadisi 40 daidai ya tattaro mu'allaka cikin shi hadisi guda 9 ne sauran duka da sanadi ya kawo su wanda an maimaita shi a cikin baban da ma wani babin da ya gabata hadisi 27 ne, wanda kuma ke hadisi ne tsantsa, sai a cikin wannan baban ake samun shi ba, inda za a same shi a Bukhari sai cikin Kitabul Istisqa hadisi 13. Muslim ya dace da Bukhari a wajen huddo su gaba ɗaya, banda hadisin Ibn Umar wanda a cikin shi akwai waka Abu Dalib, da hadisin Anas daga Ibn Umar, wanda hadisin Istisqa bil Abbas, da hadisin Abdullah ibn Zaid cikin neman ruwa ala rijalaihi, da hadisin Abdullah ibn Zaid cikin siffar juyar da wannan mayahin Annabi sallallahu alaihi wasallam, duk da Muslim ya huddo asalin hadisin, da hadisin Aisha cikin hadar sayyiban Nafi'an asalin shi shi ma ya huddo Muslim, da hadisin kana iza habatir rihu shadida, wanda zai zo cewa Bukhari shi kadai kadai tarshe daga Abu Hurairah cikin Kitabul Fitan, al-asar da aka kawo cikin Kitabul Istisqa maganganun sahabbai, ma'ana da wasun su guda biran ne, wallahu a'lam. Kada mu manta duka wannan sa Imam Al-Hafiz, saboda yadda suka har da ce Qur'ani haka suka har da ce Sahih Bukhari, ba wani abu ne wanda leƙawa yake gaya mana, a'a, da sanadin su da komai da har da ce Fatiha haka suka har da ce su, da ma kutubus sita da sauran kutub ba wannan kadai ba, sai yasa ake kiran su Al-Hafiz a cikin ilimin hadisi. Ne zan mu takaita abin da muka faɗa, daidai, Allah ba mu lada na kuskure, Allah mana gafara.